Gwamnan jihar Borno Kunar Rukayya Shettima ya ce rashin sani da talauci da kuma jahilci ne ke tsinduma wasu matasa cikin agidan ta'addanci. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ake gudanar da wani taron fahimtar juna tsakanin addinan nan guda biyu, wato addinin Islam da kuma na Krista, da aka gudanar a fadar gwamnatin da ke garin Maiduguri. Gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar wato barista Kakasho ya wakilta ya ce yanzu haka gwamnatin nasu ta shirya wajen tallafawa mutane game da abin da ya shafi harkokin noma da ma tallafawa wata ma'aikatar nan da ake kira Ministry of Poverty Alleviation da aka fata don rage radadin talauci tsakanin matasa. Kama da ƙarin bayani da kwamishinan ma'aikatar shari'a wato barista Kakasho Ulawan da kuma ya wulkici gwamnan jihar Borno ya yi min.
An fara samun lafiya a jihar Borno da kuma Northeast na Nigeria. To akwai su jami'an tsaro sun ga cewa akwai bukatan a zona da malamai da sarakuna da gwamnati da su jami'an tsaron kansu domin a sake salo wa wannan tafiya. Ba kowa ne za ka ɗau bindiga ko kuma wani kayan yaki ka bishi ka kashe mutum ba. Akwai wanda rashin sani jahilci ne yake sa shi yayi wannan abin, wani kuma rashin abin yi ne, wani rashin tarbiya ne. Saboda haka shine aka yi wannan taron, su sojoji su suka shirya wannan taron domin a zo a yi haɗin kai tsakanin malamai da sarakunan gargajiya da gwamnati na jiha domin a samu a fadakar da mutane wanda ma yake cikin wannan abin, an amince masa ya tuba ya koma a karbe shi, a yi masa tarbiyyar da ya kamata, a nuna masa hanya na hanya addinance kuma ba shi sana'an da zai yi domin ya koma ya zama mutumin kirki a cikin jama'a.
Major General David Amadu da ya shi wakilci babban hafsan sojan ƙasar na Najeriya wato Lieutenant General Tukur Buratai kama abin da ke cewa ya ce ya kamata yanzu jama'a su aje bambance-bambance a gefe, haɗa hannu wuri guda don a samar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha.
So if you don't walk round the clock and ensure there's peace in your house, it is not your neighbor. Now come and keep peace in your house. So you must start to keep peace from your home before you can have a full window for your neighbor to help you.
Yace idan ba za ka yi aiki tukuru ba, ka tabbatar cewa ka samu zaman lafiya a gidanka. Ba makwabcinka ba ne zai zo samar maka da zaman lafiya a gidanka. Dole ne sai ka yi kokarin wanzar da zaman lafiya a gidanka kafin ka leka ta window ka nemi taimakon makwabcinka. Dr. Yahuza Muhammad yana ɗaya daga cikin malamin da suka yi jawabi a wajen wannan taron kamar haka.
Akwai magana hakuri, ka karbi mutum sannan ka soki sannan ka mutum dani. To sai ka yi mai haƙuri domin so a nagarin mai in dai farki kake, to za ka yi haƙuri. Sannan ba yadda za a yi mutum ya kasance ba yadda kuskure a rayuwarsa, wannan ba zai yiwu ba. Wanda ba ya kuskure, Allah zai halicce shi ba tukuna don siffa ce ta Allah. Amma kai a matsayinka na ɗan adam, idan ka yi kuskure to ka cika ɗan adam sai dai buƙata a nan nemi maganin kuskure sai ka haƙi.
Reverend Father John Fabio mini ya wakilci a umma Krista da ke jihar Borno ga kuma abin da ke cewa
ko wace addini idan ba fahimce ta ba, ko musulunci ne ko kristanci ne ko yahudanci ne ko budunci ne, ko wace addini idan ba fahimce ta ba kuma ba fasara ta bisa ga ka'ida ba, za a iya kwatanta ne kamar kuka ne a hannun mawaci. In ba yi hankali ba zai hallaka kansa da kuma wayansu. A dukkanin, I want to caution religious leaders and traditional leaders.
Wannan taro dai shi ne irin karinsa na farko da aka bude a jihar Borno da kuma ake sa ran za a kwashe wata guda. Ana gudanar da irin waɗannan tarurruka a wurare daban-daban don ci gaba da faɗakar da jama'a musamman ma matasa game da illan abin da ya shafi matsalar ta'addanci. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.